أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddarawarsa ne ya sake ikon ba mu saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah littafin babban malami الشيخ عثمان ابن فودي المجدد عليه رحمة الله درسي دي غباتا من داكتا عندما لن يتكي بلقشن وانا مقدمة تاشي تلتاهي دي بودي باين ياي بيان مقصود شنين وانا لتاهي لكما فتاكروا أبساكم نسيحوهي قدك واندا زي بياني كو زي كرازوا غسنة to ya dau matsayin mai yin nasiha ne ba matsayin mai tona asiri ga mutane ba ba ko matsayin wanda zai yi adawa ga wanda yake kira ba ko kuma wanda suke yake ganin su akan cewa sun sabka akan hanya mallan a ƙarshe ya tike da nuna cewa idan mutun ya gane cewa cin mutuncin mutane da kuma keta haddin su da kula da abin da ya shafi aibun su hatsari ne mai girma da kuma zunubi ne mai girma sannan kuma abin da zai sa mutum ya yi musu inkari abu ne wanda yake da wahala to da haka mutum san cewa bai halitta ba ga mutum ya ki wani fasiki dan kawai shi fasiki ne daga cikin kuma musulmi malai ke cewa kawai mutum zai so zaka so wanda yake aikata wani abu ne na rashin kyau ka kishi saboda abin da yake saboda abin da yake na rashin wannan abin mara kyau sannan kuma ka so shi saboda musuluncin shi amma mun yi bayani kan cewa akwai ka'idodi da dawabit wanda malamai suka dora wajen abin da ya shafi kiyayya ga wanda suke fasikai insha Allah a darasin yau zamu tashi albabul awwal kamar yanda malam ya hudi a cikin hukun littafin ya ce ya kasace ne babi babi yayi hakan ne yace saboda idan mutum yana neman wata mas'ala ba sai ya sha wahala ba kai tsaye kawai sai ya tafi babin yanzu kana neman mas'alar da malam ya yi bayani akan bid'o'i da aka kirkiro a bin babin abin da ya shafi imani abin da ya shafi sallah kawai kai tsaye ka yi wannan babin ko kana neman wasu sunnoni da ake yi ya kamata a yi su wanda aka mance da su a wani babi a wani bangare na ibada to sai ka je kawai ba kai tsaye babin da malam ya yi akan wannan sunnonin tumala yace albabul awwal babi na farko fi bayanil haddi was sunnati wal ijma'i wa adillati wujubi wa adillati wujubi ittiba'iha mala yace babi na farko zai yi bayani fi bayanil haddi wajen bayanin haddin ko kace ta'arifi ko menene ake nihi da alkitabu was sunna aka ce alkitabu was sunna menene ake nihi da su kai tsaye da kuma ijma'i shi ma menene ake nihi da ijma'i sannan kuma zai yi bayani akan dalili na wajibcin bin sunna da alqur'ani da ijma'i kenan kaga wannan daga cikin hikimar da malam yayi ma da mu cewa zan yi magana akan abin da ya shafi sunna da kuma bid'a to yana da kyau in yi bayani me ake nihi da bid'a me ake nihi da sunna to ko malam sai ya kawo kafin yayi magana akan me ake ni da sunna da bid'a sai kawo kuma yayi soko magana a Qur'ani tunda duk inda aka ce ya wajaba abu sunna to ka ji kahin nan an ce maka Qur'ani da sunna alkitabu wa sunna to alkitabu wa sunna kuma yake ana magana ijma'i amma malam bai sayo ba ijma'i saboda yana daga cikin dalilai na shari'a guda hudu wanda aka yi ijma'i wanda malamai suka yi ittifaqi akan itibarin su shine alkitabu wa sunna wal ijma' wal qiyas alqiyas akwai sabani kamar ibnu hazm baya ganin cewa qiyasi dalili ne daga cikin dalilai na shari'a to amma dai malamai jamhur sun ce akan cewa hatta qiyasi shi ma yana ciki dalili ne mu'tabar kuma abu ne wanda yake da asali tun kafin musulunci to da haka malam zai yi bayani akan al-haddu, in aka ce al-haddu malaman bandiki suna cewa al-haddu shine kai ta'rifin abu, haddu shay shine an tu'rifu, kace kaza kaza to wannan shine haddin shi. Yake cewa al-malik yake cewa haddul kitab, abinda ake nihi da al-kitab, kalma ta al-kitabu malamai suke cewa idan aka yi idlaqinta ba tare da qaidi ba, sannan ko ba tare da wata qarina ba kai tsaye a cikin nusus ta al-Qur'ani ko a cikin manzumin malamai, to tana nuni akan al-Qur'ani. Allah yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi, amma aka yi idafa to zai iya zamantowa ba liba Qur'ani yake, ko aka yi idafa ko kuma da wata qarina to zai iya zamantowa anan ba Qur'ani yake ne. Kaga kamar da aka ce laqad ataina Musa, aka ce al-kitaba, to kaga nan ana magana akan an yi idafa littahi zuwa ga annabi Musa, amma inda aka yi itlaqi yazo ba tare da wani wannan ba kawai anan Qur'ani yake ne. To da aka shi sa kenan kaga lafazin al-Qur'an, in aka ce al-kitab, afwan, lafazin al-kitab mutlaqan in aka sake shi kai da tsaye babu wani idafa babu wani qarina, to kawai kai tsaye na nihin al-Qur'ani, shi zaka ji ana cewa al-kitabu wa sunna, kenan daga cikin al-Qur'ani al-kitabu. Shi yasa malami ko ya ce maka haddul Qur'ani sai ya ce maka haddul kitab, kenan kaga anan al-kitabu abin da yake ni da shi al-Qur'ani. Shi yasa malami yake cewa amma haddul kitab, amma abinda ake ni, amma abinda ake ni da al-kitab ko ta'rifin al-kitab shine Qur'ani. Malam yace kama qala Abdurrahman as-Suyuti, kama yanda al-Imam Jalaluddin as-Suyuti a cikin littafin shi An-Nuqaya yake cewa fa huwa kalamul munazzal ko kalamul al-munzal al-munazzal dai ko ala Muhammadin lil-i'jaz bi suratin minhu. Malam Imam Suyuti yake cewa shi in aka ce al-kitabu ko al-Qur'ani shine littahin al-kalamu, zance ne sabkakke ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda an sabkar da shi ne lil-i'jaz bi suratin minhu, dan ayi tahaddi ga surar shi, ma'ana an sabkar da al-Qur'ani cikin dalilin sabka al-Qur'ani dan saboda ayi i'jazi ne, zaman to ba ija ba tahaddi nake ni ba, kamar dan saboda a bayyana mu'jiza, mudan saboda a bayyana mu'jiza kenan ba tahaddi ba ba al-Qur'ani ba, kenan lil-i'jazi dan a bayyana mu'jiza ta sto wasu suri daga cikin surar al-Qur'ani, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da al-Qur'ani ne dan ya nuna cewa al-Qur'ani wannan mu'jiza ne ga manzo Allah, sannan kuma wasu suri koda da sura daya me yake cewa sura daya ta al-Qur'ani to wannan mu'jiza ce, ta dauka tana tare da mu'jizi da abubuwa da wannan, kenan dai al-Qur'ani littahi ne mu'jiz, littahi ne na mu'jiza, ko kace littahi ne wanda ya gagari a iya zawwa da shi, ya gagari halittu. Wannan ta'arisi na al-Imam Suyuti a cikin littahin shi An-Nuqaya, littahin An-Nuqaya na al-Imam Suyuti littahi ne da ya rubuta shi wanda ya tattaras akan ulum, yayi bayani akan ulum daban-daban kusan ilimi guda 14, ya fara da ilimin aqida, ya biyo baya da ilimin tafsiri ko kace ulumul Qur'an, sannan ilimin hadisi, sannan usul fiqhi, haka ne ya shiga abin da ya shahi lugha, ya shiga nahwu da sarfu da balaga da sauransu, duka yi littafi yayi wannan, sannan ko bayan wannan kuma ya dawo ya yi mishi sharhi, ya yi mishi sharhi mai sunan itmamud diraya fi sharhi an-Nuqaya, yayi littafi ne mai kyau kware da gaske. To shine Imam Suyuti a cikin da yake magana akan Qur'ani shine yake cewa al-kalamul munazzal ala Muhammadin lil-i'jaz bi suratin minhu, wannan ta'rifin ne Imam Suyuti. Idan ka dauka za ka ga ta'rifi ne wanda bai zamanto maliman mantiki suna cewa ta'rifi, in za a yi ta'rifin abu to ta'rifi ana so ya zamanto ta'rifi mai kyau, dole ne wannan ta'rifin ya zamanto ta'rifun jami'un mani'un, in suka ce at-ta'riful jami'ul mani'u shine ta'rifin da in aka yi shi ba a buƙatar a yi ƙari akan shi, ma'ana komi da komi ya hada, sannan kuma mani'un ya zamanto ya hana wani abu ya shiga cikin shi. In aka ce ta'rifin kaza to duk abin da ake buƙata a ta'rifin an sayo, sannan kuma wani abu wanda ba na cike ba zai zo ya shiga ba, wanda zai hada komi sannan kuma ya hana wani abu da cike zo ya shiga. To wannan ta'rifin idan ka dauka ta'rifi ne wanda akwai abubuwan da ya kamata a ce ba su shigo ciki ba, shi yasa ta'rifin da zaka dauka malamin ulumul qur'an kamar irin su jarkashi irin su mana'il qattan da sauran su zaka ta'rifin da suke suna cewa al-kalamul munazzalu al-mu'jizu bi ayatihi al-muta'abbadu bi tilawatihi wal-manqulu bi tawatir shine zancen da aka sabkar da shi ko abin sabkarwa wanda ya zamanto abun yin mu'jiza ne ga ayoyin shi wanda kuma ake bauta ma Allah ta hanyar karanta shi wanda kuma aka rawaito shi ta hanyar tawaturi to wannan shine suke cewa ta'rifi ne wanda in ka dauka za ka ga duka ya hada wasa ya hada abubuwa wasu suna kawowa al-kitabul munazzal al-mushaf al-kaza wasu suna kawo kalmar mushaf da sauran su amma wannan ta'rifi idan ka dauka za ka ga shi ma ya hada abubuwa da dama wannan shine ta'rifin da Imam Suyuti ya yi ma al-kitab ko al-qur'ani kenan aka ce al-qur'ani wannan shine abin da ake da al-qur'ani ba wai duba da ta'rifin shi na lugha ba cewa daga qara'a qara'a ya qara'a qur'anan ko kaza da sauran su amma wannan abin da ya shafi istilahi kenan ake magana sai malaiki ce wa haddus sunnati ita kuma haddus sunna abin da ake nihi da as-sunna kenan shi ma ba wai ta'rifi akan lugha ba al-lugha suna cewa as-sunna yana zuwa da man al'ada mutane suna da wata al'ada mai kyau al'ada in aka ce al'ada wannan al'ada mara kyau ce ko ba mara kyau ba sannan kuma yana zuwa da ma'ana at-tariqa at-tariqa a hanyar da za a bi manzo Allah yake hodi a cikin hadisi latattabi'anna sunana man kana qablakum za ku bi hanyoyi na wa'inda suka huce daga gabaninku to wannan abin da ya shahi kenan a lokaci amma aka zo a istilahi shine malaka cewa amma haddus sunnati amma haddus sunna istilahi malaka yace faqala ahmad bin ali bin abdurrahman al-manjuri fi sharhi munhaj al-muntakab ko kace al-munhaj al-muntakab fi qawa'id al-madhhab na al-imam az-zaqqaq to shi wannan malamin shine ya sharhin wannan littafi littafi ne da yake magana akan ka'idodi na mazhab al-imam malik kusan baiti 440 da wani abu yayi shi yake cewa to shi wannan malamin a sharhin shi da wannan littafin yake cewa wa sunnatu lughatan ashe shi zai mai ta'rifin nata sunna yake cewa wa sunnatu lughatan abinda ake cewa sunna a lugha kenan a wajen malaman larabci ko a larabci at-tariqatu wal-'ada hanya ko kuma al-'ada malai ce wannan kenan a lugha yace amma wahiya fil istilahi amma aka zuwa istilahi wajen malimai malaman fiqhu ko malaman aqida ko malaman hadisi ko malaman usul fiqh malaiki cewa to ita wannan sunna mushtarikatun baina naw'in min al-ibadati wa naw'in min al-adillati malaiki to in aka ce sunna istilahi to tayi tarayya tsakanin wasu nau'i'ika na ibada da kuma nau'i'ika na adilla ma'ana za a iya cewa za a iya ta'rifin sunna istilahi ana nihin wata ibada kamar salloli na bayan sunnan rawatib na bayan sallu na bayan farilla ana ce musu sunna ne yin kaza sunna ne to nan ana nihin ibada amma za a iya kuma itibarin sunna da dalili kamar yanzu hadisi sunna sannan kuma kai tsaye dalili ne a shari'a ka iya kawo hujja da shi akan wata ibada ko akan wani hukunci malaika ta tunan haka fa sunnatu fil ibadat as-sunna a cikin ibadodi annafilatu allati wazaba alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ce sunna a cikin ibadodi abinda ake ne da shi shine nafila wadda manzo Allah sallama ya nace akan yin ta ma'ana kullum manzo Allah yana yawan aikata ta aw fuhima minhu dawam ko kuma aka fahimci cewa a manzo Allah yana yawan aikata ta ko da a ce ba a ganshi ba ko ba a gani ba to amma aka fahimci cewa lalle manzo Allah ya nace ya me ake mi za a ce ma ya muwazaba kamar ayan ya lazimcinta to ya lazimci aka fahimci cewa eh manzo Allah ya dawoma akan yin ta malai yace walau takarrara sababu ha ko da a ce sababin yin ta ya maimaita ka salatul kusufi kama sallar kisfewar rana ko kisfewar wata wazada ba'duhum wa azharuha fi jama'atin wasu da suka zo ta'rifin sunna sai suka ce a bangaren da ya shafi ibada kenan sunna fil ibada sai suka ce النافلة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأزهرها في جماعة. نافلة ده من زن الله يا لازم تين تسننكم يبين تأتكين جماعة. wannan ta'arifi ne na sunna a wajen malaman fiqihu, amma zaka samu malaman fiqihu koda sunna sun kalkasa ta, musamman malaman mu na malikiyya, zaka yi suna da sunnatu sunna almuakkada, suna da sunna muakkada, suna da sunna mustahabba, akwai sunna al-ghaib, sunnatu al-ghaib. kaga kana magana akan sunna wadda manzon Allah ya lazimci yin ta, kamar salatul fajr. ركعه الفجر نكي تشوا ركعه الفجر شيني صلى ركعه الفجر كذا حديث عائشه في صحيحين تكي تشوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا من ركعه الفجر تكي تشوا من الله بي كسنتي اكن وانا ابو نافل بي ونده تيكي تسننتين يي شي معناه يكي يي تسن يكي تسننن دوكن القولي كلم سي يي شي كما ركعه الفجر تو كذا wannan sunna ce muakkada. haka nan witri shi ma dai sunnani ne muakkada, saboda karhin shi wasu daga cikin malamai kamar Hanafiya sun sashi daga sunnoni na farilla, shi yasa zaka yi suna ce maka sunnoni na farilla shidda ne, to sai su ƙara maka witri, saboda an ce manzo Allah kullum yana yin shi. Aisha take cewa min kulli laylin qad auta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kowane dare manzon Allah sai ya yi witri. To wannan kage kinan maka sunna witri sunna ne mai karfi. Akwai kuma sunnoni wanda suke da na kwadai ne, irin su salatul duha da sauransu, da kuma sunnan rawatib. To amma wai ba wai dole ba dole a ce masu abu sunna bane sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimci yin shi, ko kuma ya bayyana shi a cikin jama'a. In dai manzon Allah ya aikata abu da sunan ibada, sai dai idan ya a wannan abun ya bayyana cewa a wannan kawai na manzon Allah kadai ne, ma'ana kenan ya bayyana da sunan khususiyya, to wannan in khususiyya ce to wannan ya huta daga cikin gumji kenan, ba ya yi ba a dauke shi ba kan cewa ibada ce ko sunna ce, ba dauke shi ba afwan akan cewa sunna ce ba. Malai yake cewa wa sunnatu min al-adilla, sai ce amma sunna a cikin adil a cikin dalilai yake, wahiyal muradu huna, to shine abin da malam dan fodiyo yake nihi da ita anan, ma'ana shi yana nihin sunna da sunan dalili ba da sunan ibada ba. sai ce ma sadara anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ghayrul qur'ani, abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qur'ani ba amma dai sai ce min qaulin, wajen fada ne, aw fi'lin, ko aiki ne, aw taqririn, ko kuma tabbatarwa ce. malai yace bi haza arrafaha ba'dul muhaqqiqin, shi wannan malam mai sharhi al-munjuri cikin sharhi na shi yake cewa da wannan ta'arifin al-muhaqqiqun, malamai matabbata cikin ilimi suka yi ta'arifin sunna. wannan ta'arifi na sunna ta'arifi ne na malaman hadisi, amma dai kuma ba ta'arifi bane hadadde. malaman hadisi suna ta'arifin sunna su ce ma sadara an nabi sallama min qaulin aw fi'lin aw taqrisisti aw sifatin, su ce ko sifa ne, wannan sifal qauliyya ce ko fi'liyya ne, wasu ma sai su ce maka aw siratin, ko abin da daga cikin labarin shi, sawa'un qabla al-bi'sa aw ba'da al-bi'sa, kafin ma aiko shi ko bayan aiko shi, duka wannan ana itibarin cewa sunna ne. me yasa? saboda su ba dubban hadisi abin da suke itibari da shi su riwaya suke kinan duk abin da za a rawaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan, to ya ce wannan hadisi ne, sunna ne. kaga hadisi shine sunna. to su malaman hadisi a wajen su sunna tana da fadi kwarai da gaske. hal abin da bai shiga cikin ibada in aka rawaito shi sai a ce wannan hadisi ne, to amma su malaman fiqh sai suka takaita sunna akan cewa kawai ibada, abin da za a kan abin da sha ibada. su malaman usul fiqh suka dauki sunna akan abin da manzo Allah ya faɗi ko yayi aiki, amma su a wajen su ta qariri ba baya daga cikin sunna, saboda su ma suna sa a cikin adilla ne, suna sa shi a cikin adilla ne. haka su ko malaman aqida in suka ce maka sunna abin da suke ni da shi ma yuqabilul bid'a, abin da yake fuskantar bid'a, ma'ana abin da yake in aka ce, in suka ce sunna, to aqidan ma kanta suna itibarin ta sunna ne, sannan duk kuma karanta suwa ta manzo Allah ita ma sunna ce, amma kuma sabanin sunna shine su maka bid'a abinda aka zo tsawon a cikin aqida ko a cikin ibadodi to malam eh taqrir shine kamar tabbatarwa abinda manzo Allah ya tabbatar da shi shine kamar sunna qauliyya shine kamar ma'ana kamar fadin manzo Allah innamal a'malu binniyat sunna ce qauliyya sunna fi'liyya shine kamar a ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza yayi kaza ko yayi raka'atul fajr manzo Allah ya aikata fajr sunna fi'liyya kenan sunna taqririyya ita ce sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana wani abu komai ya tabbatar bai yi magana ba ko kuma ma ya yaba akan wannan abin kaga kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'az ibn Jabal manzon Allah tabbata gare shi in yayi sallah a masallacin manzon Allah sai ya koma masallacin shi yayi sallah ya maimaita musu wannan sallah a matsayin liman ko manzon Allah ya san haka ko bai ce mishi me yasa kake haka kawai sai mishi magana akan tsawaitawa da yake ya rage haka nan abin da yazo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir afun Jabir da yato cewa sahabban manzon Allah suna yin abin da ake ce ma al-azlu shine al-azlu kamar mutun yana saduwa da iyali in zai inzali sai ya huddo yayi inzali a waje to yake cewa kunna nan'azilu wal qur'an yunzil mun zamanto muna yin wannan inzalin kuma lokacin qur'ani yana sauka ma'ana kenan inda a ce haramun ne qur'ani ya sauka da qur'ani ya sauko ya hana wannan abin kaga wannan sunna taqririyya to wannan shine sunna taqririyya ko kuma sunna fi'liyya ko sunna qauliyya mala yake cewa kina wannan abin da ya shahi ta'arifi na sunna sai mala yake cewa wa fil manhajil muntakhab kina al-tahi na al-munhajil muntakhab fi qawaid al-madhhab kamar yanda muka ce na abul hasan ali bin qasim ibn Muhammad At-Tujibi Az-Zaqqaq Az-Zaqqaq malami ne da ya rusa ƙarni na ƙarni harkokin ƙarni na goma yake cewa a wannan littafin nashi sukutu sayyidil wara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa fi'luhu lil abadi aw ma alayhi qad aqarra sunnah yake cewa an aka ce sunna shine sukutu sayyidil wara abin da aka yi a gaban manzon Allah ya kyale bai ce ba komai kuma wahayi bai sako ya hana wannan abin ba sunna ta shiga kenan wa qawluhu ko abin da manzon Allah ya hadi wa fi'luhu ko abin da manzon Allah ya aikata hal abada ma'ana abin da manzon Allah ya aikata shi wannan abin in dai ya aikata shi to har abada sunan shi sunna sai dai in aka sauko hukunci ne aka sauko aka yi nasakh in shi wani hukunci ya shahe shi to wannan kuma wata magana ce hau ma alaihi qada qara ko abinda manzo Allah ya tabbata akan shi to kaga da as-sukut da kuma tabbata suwa duka guda ɗaya ne imam manzo Allah in yayi shiru kenan ne kimin cewa eh haka nan in ya gani kuma ya tabbata yayi ba akan wannan abun ko kuma bai yi magana ba to duka wannan shi ma ya shiga cikin sunna kenan wannan a takaita abin da ya shahi ta'rifin sunna sai malaki ta wa amma haddul ijma' amma shi kuma haddul ijma'i abinda ake nihi da ijma'i kenan ta'rifin ijma'i malaka cewa kama qala Abdurrahman as-Suyuti fi an-Nuqaya kamar yanda Imam as-Suyuti a cikin an-Nuqaya dai kamar yanda muka hadi littafin an-Nuqaya yake cewa huwa ittifaqu fuqaha'il 'asri shine ittifaqin haduwal maluman zamani himalati ay mujtahidihi ma'ana mujtahidan shi sai ya qayyade ala hukumil hadithati akan hukuncin wani abu da ya faru sai ya ce fi ayyi asrin kana a cikin kowane asari ne a cikin kowane lokaci ne aka samu wannan ijtihadi to wannan shine ake ce ma ijma'i nan Imam as-Suyuti aka samu kai a cikin kowane al'umma aka samu a cikin kowane zamani aka samu wannan haduwal ba ijtihadi ba ma'ana a cikin kowane zamani ne malaman wannan zamanin ko mushtadin wannan zamanin suka yi ittifaqi akan wata mas'ala ko akan wani hukunci to wannan sunan shi ijma'i wannan shine ijma'i sai malaka yake cewa wa qala fil kawkabi sadi haka nan ne Imam as-Suyuti a cikin littafin kawkabu sadi fi nazmi jam'il jawami' yake cewa a cikin littafi na jam'ul jawami' littafin as-subki Imam as-Suyuti yazo ya nazzama shi bayan ya nazzama shi kuma ya mushi sharhi to yake cewa huwa ittifaqu ja'a min mujtahidi ummatina ba'da wafati ahmadi fi ayyi ma'asrin wa amrin kana dhalika haddun fa'iqun itqana. Malika cewa abin da ake cewa ijma'i ba musulmi yake cewa shine ittifaqi, haduwar wanda suka zo daga cikin mujtahidai na al'umman mu, kenan mujtahidai na wannan al'umma ta manzala sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati ahmadi, bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, himma wala yace fi ayyi asrin kana, ako fi ayyi asrin, ako wani lokaci ne, sawa'un aqawunul mufaddalani ko bayan aqawunul mufaddala ko kuma a wannan zamanin namu, yace wa amrin kana, a cikin kowane asari sannan kuma a cikin kowane hukunci ne wata nazila da ta sabka sai wannan ijma'i, to sunan shi ijma'i. Malai ce zaka had zalika haddun, wannan kuma shine ta'arifun ta'arifun ijma'i wanda fa'iqun itqana, wanda yayi ya zarce wajen kyautatawa, ma'ana ta'arifi ne wanda aka kyautata shi, wannan shine ta'arifun ijma'i. Ijma'i malamai suna kasashe gida biyu, akwai ijma'u sukuti, akwai ijma'i wanda ba ijma'i sukuti ba. Ijma'i sukuti shine malamai ayi wani abu, ayi wani abu a ko wani hukunci yazo shi, malamai duka su yi shiru akan wannan abu, ma'ana wanda yake nuna cewa kenan sun wannan abin sun yarda akan cewa daidai ne, ko kuma su hadu ai ijma'i, sai ijma'i akan wannan abu. Ijma'i kuma ya tun daga sawa'un ijma'i, kamar yadda yace a kowane lokaci ijma'i a zamanin sahabbai ne, sahabbai suna da akwai ijma'at, ijma'i sahabbai, sawa'un a zamanin tabi'ai ne, sawa'un a zamanin tabi'ut tabi'ina ne, kai koma a wannan zamanin in aka samu ijma'i akan wannan sawa'u, balle ma mu a wannan zamanin ana iya cewa kamar tunda akwai majami'ul fiqhiyya, akwai majma'ul fiqh, akwai ina ne, to in wannan majami'ul fiqhiyya da adda kai da su a duniya, ko a ce me za a ce kamar durul fatawa, kamar lajina, lajina take kula da fatawa ta garuruwa, kamar a ce darul ifta'il misriya, darul ifta'ul libiya, darul ifta'il saudiya, darul ifta'il nijar, kamar duka wannan me ake cewa duka wannan yau komitoci wanda suke kula da fatawa ta garuruwa, to in suka yi ijma'i akan wata hadisa, to shi ma iya kiran shi ijma'i. Duk da hedi kamar inda za a san samu matsala kawai shi ne wajen kalmar mujtahid. Mujtahid kamar wane ne wanda a wanga zamanin akwai ƙwarai da gaske kamar ya cika sharaɗi na ijtihadi, akwai su amma kaɗan ne, to amma kaga tun da dama sharaɗi ne, ba dole bane wani lokaci ta yi itibar, kawai sai a yi itibarin cewa su wannan ijma'i na komitoci na fatawa a iya kiran shi, a iya itibarin shi wa ijma'i ne. Mala yake cewa kenan wannan shi ne dangance da abin da ake nihi da ijma'i. Kaga ijma'i dalili ne, duk da zai zo magana akan nuna dalilin cewa ijma'i dalili, kuma wannan dai kawai ta'arifi ne akan abin da ake nihi da ijma'i. Sai malaka ta wa amma adillatu wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma'i, mala yace fa'alam waffaqana Allah wa iyyaka, mala yace amma dalili akan dole ne wajibucin bin qur'ani, mana wajibucin bin hukuncin qur'ani da hukuncin sunna da kuma wajibucin bin ijma'i, mala yace to kasani Allah ya mana gamdakatar da kai ma, bala yace annattiba'al kitab wajibun bil kitab, mala yace ka har sani da hauko cewa wajibucin bin alqur'ani, bin alqur'ani ka san cewa bin alqur'ani wajibi ne da kuma nassin na alqur'ani, yake cewa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ki fadi alqur'ani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, sai Allah ce mi fattabi'uhu, wannan wani littafi ne muka sabkar da shi mai albarka, sai Allah ce to ku bi shi. Kaga wannan fi'ili amri, fi'ilul amri a wajen malaman usulul fiqh, haka fi'ilul amri yadullu ala alwujub, yana daga cikin abin da yake nuna cewa umarni kai afwan, yadullu ala alamr, in haka kawo fi'ilul amri to wannan abin yana nuna umarni ne, umarni kuma wajibi ne, to kaga wannan kin yake cewa wajibi ne a bi alqur'ani. Malai yace wa bi sunnati, amma ta hanyar sunna shine nassin da ya nuna cewa nassin sunna shine abu alqur'ani, Mala yace he kawo qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni tawaktu fikum wa'izaini ni na bari a cikin ku wa'izaini wasu masu wa'azi guda biyu manzon Allah yake cewa lam tadillu ma tamassabtum bihima ba za ku bace ba matakar kun yi ruko da su na diqul wasabit wannan abubuwa masu wa'azi guda biyu ɗaya yana magana ɗaya kuma baya magana sai ki cewa fannadiqul qur'an wanda yake magana shine alqur'ani saboda nusus ne wahayi ne zancen Allah ne za ku je ku liƙa ku karanta ku ji abin da yace wasamit wanda ko bayya magana mala yace almautu ita ce mutuwa a wannan hadisin da mala ya kawo hadisi ne wanda yake da rauni ko kace man hadisi ne wanda bashi da asali ba za ka same shi a cikin littattafai na hadisi ba wanda suka kawo su wanda suka ma kawo su a cikin littattafan su shine kamar irin su Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi ya kawo shi a cikin Bustan al-Wa'izin shi ma ba tare da isnadi ba hakanan wannan malamin ya kawo shi Ibn al-Kharrat shi ma ya kawo shi a cikin littafin shi na al-aqibatu a cikin littafin shi na al-aqibatu fi dhikril maut shi ma ya kawo shi ba da isnadi ba ya kawo shi ma da sigatat tamrid sigatat tamrid shine kamar a ce wayurwa wayuzkar hukiya to wannan malamai ko a cikin ilimin hadisi malamai suke cewa in aka kawo hadisi da sigatat tamrid wannan yake nuna cewa hadisin wannan yana da rauni aka ce maka wayurwa ma'ana akwai shakka wajen tabbatar hadisin to kuma sun kawo shi ba tare da isnadi ba amma akwai hadisi da yazo da wannan ma'anar hadisin da yazo da wannan ma'anar a hadisin da Imam Malik ya kawo shi a Muwatta da sauran malamai na hadisi daga sahabbai daban-daban an samu shi da wajen irin su Abdullah bin Umar da sauran su manzala da yake cewa taraktu fikum amrayni na bar muku abubuwa guda biyu wanda in kun yi roko da su ba za ku bace ba sai manzala ya ce kitabullahi wa sunnati shine littahin Allah da kuma sunnata to kaga wannan shine hadisin wanda ya inganta sannan kuma in ka dauka hadisan da suke nuna wajibcin bin alqur'ani hadisai ne wanda suke da yawa kwarai da gaske hadisai ne da yawa wanda suke nuna wajibcin bin alqur'ani cewa ayi riko da alqur'ani ayi riko da abin da alqur'ani yazo da shi kenan ba akwai hadisai da yawa wanda ba sai an kawo hadisi wani hadisai wanda suke masu rauni ba wannan maganar malamai suke cewa magana ce wanda aka rubuta daga wajen magabata sahabbai kamar din su Umar bin Khattab an samu irin wannan manganin a wajensu amma ba wai hadisi bane da ake an danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kenan mala ya nuna wajibcin bin alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah ta hanyar sunnan manzon Allah ma ya ta hanyar kawo dalili da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace adillatu wujubi ittiba'i sunna sai kuma dalili na wajibcin bin sunna ita ma sunna kamar yanda wajibi ne a bi alqur'ani aha mu matsallake ba ko afwan nam wabil ijma'i haka nan kuma wajibi ne a bi alqur'ani ta hanyar ijma'i malama yace lin iqadihi ala zalika saboda ijma'i ya kullu malamai na duniya ga baki daya hal wa inda basa dangantuwa ga ahli sunna in ka dauka yan shi'a ɗan biza a ce ma ɗan ƙur'aniyin kowa kama suna da sun yi ijma'i akan cewa abu a riƙo da alƙur'ani ɗan shi'a ma sun yi riƙo duk da su ma suna da aƙida ta su ta dama akan alƙur'ani to kaga dama su kuma wanda suke da alƙur'ani zalla kaga su dama su magana suke nan akan haka kenan kaga ijma'i ne wanda aka yi shi qati'atan hatta da wanda ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba kowa yayi sun hada akan cewa wajibi ne a yi riƙo da alƙur'ani mala yace adullatu wujubi ittiba'i sunna dalili na wajibcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace wa kazalika ittiba'u sunnati yajibu bil kitabi hakanan shi ma bin sunnan manzon Allah ayi riko da ita wa shi ma yana ya wajaba shi kuma ta hanyar alqur'ani ma'ana qur'ani shine ya tabbatar da cewa wajibi ne ayi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake cewa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu Allah yake cewa wa ma atakumur rasul dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi Allah ya ce to fa khuzu ku roko da shi wa ma nahakum anhu abinda kuma ya hane ku akan shi fantahu ku hanu wannan wannan aya ce ta alqur'ani ta nuna wajibi bin ta nuna wajibin bin manzon Allah wajibin kuma bin abinda manzon Allah yazo da shi na hadisi wajibin roko da aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan ayoyi suna nan barcik zaka same su diyawa fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa'ti'ul lah wa'ti'ur rasul fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ati'ul lah wa'ti'ur rasul fadin Allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima duka wannan ayoyi ne suka nuna wajibin roko da sunnan manzo Allah sannan kuma a cikin alqur'ani suke mala yake cewa wa bi sunnati hakanan kuma dalilin wajibin roko da sunna ta hanyar kuma kawai hujja da dalili da hadisan manzo Allah shine da sunna mala yace qala sallallahu alaihi wa sallam banje ba
tare da hujja kafa hujja da
qur'ani shine na hukum ba kamar da wajibin bin sunnan manzo Allah tare da ko hujja da alqur'ani shine fadin Allah san fama ata kuma rasulu sai wala ta kuma bi sunnati ta hanya kuma ko hujja da sunna da kine dalilin wajibin ko bin sunna ta hanya kuma ko hujja da sunnan manzo Allah mala yace qala sallallahu alaihi wa sallama mala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alaikum bi sunnati manzo Allah yace na lazimta muku bin sunnata wa sunnatul khulafa'i min ba'di da kuma ruko da sunnal khalifofi na bayana abu alaiha bin nawajibi ku yi ruko ma'ana ku yi ruko da wannan ku tamna ta tana yace ku tamna wannan sunnal ta hanyar hirawun ku ko ku rike ta annawaji sune hakora hakora wannan na dake wanda suke da ƙarfi to ba'ana wannan da an nuna kawai ku rike ta da ƙarfi shine addu alaiha bin nawajiz to wannan kaga hadisin manzo Allah ne yake nuna cewa ayi ruko da sunnan manzo Allah wannan hadisi ne sahihi ingantacce wanda malamai na hadisi da yawa sun rawaito shi daga Irban ibn Sariya Abu Dawud ya rawaito shi Tirmidhi ibn Majah Imam Ahmad da sauran malaman hadisi kenan wannan hadisi ne ingantacce sannan kuma akwai hadisi da dama wanda su ma suke nuna wajibi ayi ruko daga cikin hadisin hadisin da ya shahara hadisin Abi Huraira da kuma Abi Rafi' da sauran sahabbai manzo Allah da yake cewa ku saurara yushiku yake cewa yushiku rajulun shaba'an ala arikati au kama qala ya kusa ma za a samu wani mutum ya ci ya koshi yana kwance akan gadan shi ya atihi amrun min amri mimma amautu bihi au yake cewa ya atihi amrun min amri mimma amautu wani al'amari daga cikin abun da yi umarni zai zo mushi au mimma nahaitu kukun abun da nayi hani sai cewa he wannan mutumin sai yake cewa da'ana min hadha a ku bar mu mure da wannan ku ba mu dai ubu alqur'ani sai manzo Allah yake cewa to ku saurara abun da Allah ya haramta kamar abun da manzon Allah ya haramta ne mana kaga wannan shi ma nuna cewa dalili ne kenan dole ne mai wajibi ne abi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma sauran hadisi da yawan da suke nuna su ma wajibin bin balma hadisi ya nuna cewa sunna ta manzon Allah ita ma wahayi ce ta hanyar da alqur'ani yazo to ta hanyar wannan sunna ta zo ta kamar yanda Allah ya sabkar alqur'ani a matsayin wahayi to haka ita ma sunnan manzon Allah aka sabkar da ita a matsayin wahayi manzon Allah yake hudi ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ni an bani qur'ani yace da wani kwatamtin alqur'ani tare da shi kwatamtin shine sunna sannan kuma Allah yana fadi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka alqur'ani ne dan ka ima mutane bayanin abin da aka sabkan musu kenan kaga bayanin manzon Allah shi ma sai zamanto dalili ne na shari'a mala yake cewa wa bil ijma'i hakanan kuma ijma'i ya nuna cewa wajibi ne a bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace lin iqadihi ala zalika saboda ijma'i ya kullu akan haka malumai na musulunci gabaki dayan su sun hadu malumai wanda ake i'tibarun su ba wai kawai malumai wanda ba aiki da maganar su malumai na magabata na kwarai tun daga sahabbai da wanda suka biyo bayan su hal zawwa wannan zamanin sun yi ijimai akan cewa wajibi ne abi abin da ya inganta na hadisan manzon Allah, dalili ne na alqur'ani, dalili ne na shari'a, sannan kuma wajibi ne ayi aiki da wannan abin. Daga cikin wanda suka hakaito wannan ijma'in akwai al-Imam Shafi'i tun a cikin wancan zamani. Imam Shafi'i a cikin ar-Risala ya hakaito ijma'in musulmi akan wajibcin bin sunnan manzon Allah. Hakanan Ibn Hazm az-Zahiri a cikin littafin shi al-Ihkam fi Usul al-Ahkam shi ma ya rawaito ijma'i. Hakanan Ibn Taymiyya a cikin Majmu'ul Fatawa ya hakaito ijma'i. Hakanan al-Imam Shawkani a cikin Irshad al-Fuhul ila tahqiq ilm al-usul shi ma ya rawaito ijma'i. Da biya daga cikin malamai gaba haƙi zuwa ƙarshen wannan zamani zaka samu ana hakaito ijma'i akan cewa wajibi ne abis abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Sannan idan ka dauka dalili na hankali ma, dalili na hankali ya nuna wajibi ne, wajibci ruku da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba a yi ruku da maganar manzo Allah to ya lazimci ma a maƙi ruku da alqur'ani. Yanzu misali a hankalce mutum ne ya zo maka da wani sako da yake kumshe, aka turo shi daga wani gari ya zo ya kawo muku wani sako, wannan sakon kuma shi ne aka wakilta ya yi muku bayani akan wannan sakon don ku gane abin da wannan sakon ya kumshe. To kuma yanzu sannan mutum sai a ce a ba a amshi maganar shi ba, sai dai amshi maganar wannan sakon kadai ya zo da shi, shi kuma shi kadai ne zai iya bayani akan wannan sakon. Kenan kan aka ce ba a amsan maganar wannan mutumin, to sakon da ya zo da shi ba za a aiki da shi ba, tunda shine zai yi bayani wannan sakon me ya kumsa, me yake nihi, wanda ya aika wannan sakon ga abin da yake nihi anan, ga abin da yace a mushi anan, ga abin da yake so ayi, ga abin da yake so a bari, shine zai iya ganewa saboda shine yazo da shi. Kenan kagan aka ce ba aiki da maganar manzon Allah, to Qur'anin ma sai a dauka ajje shi, tunda dai babu wanda ya san Qur'anin dole sai shi, shi yazo da shi ta hanyar shi aka roto shi. To kaga wannan a ce ba ma a bar magana da sunnan manzon Allah, wannan magana ce ma wanda akwai raunin hankali a tare da ita. Malaka ce adillatu wujubi ittiba'il ijma', shi ma ijma'i kuma wajibi ne a bishi. Malaka ce dalilin wajibcin bin ijma'i, dalilin da yake nuna cewa wajibi ne a bi ijma'i, ma'ana ayi ruku da ijma'i. Malaka ce wa kazalika ittiba'ul ijma', malaka ce hakanan shi ma bin ijma'i, ruku da ijma'i yajibu, shi ma yana wajabta ne ko ya wajaba ne bil kitabi ta hanyar Qur'ani. Qur'ani ya nuna dalilin bin ijma'i, ya nuna wajibcin ruku da ijma'i. Malam yace qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi, wa man yushaqiqa rasula, Allah yace duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shirye ya bayyana a gare shi, wayattabi'i ghayra sabilil mu'minina, yabi hanya wadda ba ta mu'minai ba, Allah yace nuwallihi ma tawalla, zamu juya shi, ko kace zamu jibintar da shi akan abin da ya jibinta, akan abin da ya jibinta, ma'ana zamu juya shi inda ya juya, kuma ana dai kawai zamu bar shi da abin da ya tafi akan shi. Allah yace wa nuslihi jahannam, sannan kuma a ƙarshe mu sa shi wutar jahannama. Sai Allah yace wa sa'at masira, makoma tayimuni. Imam Shafi'i yake cewa wannan dalili ne akan ruku da ijma'i, tunda na hauku Allah ya nuna cewa yayi alƙawali ga wanda yake bin, na hauku ayat ta nuna cewa kin ruku da hanyar mu'minai sa'awa manzon Allah ne. Na biyu kuma ayat ta yi wa'idi, shine ta yi naukan azaba ga wanda yake bin hanyar mu'minai. Sai ki ta kenan daga haka sai a gane ashe bin ijma'i wajibi ne. Shi yasa duk abin da musulmai suka yi ruku suka yi ijma'i akan shi, to huta daga ijma'i wannan ana iya tibarin shi saba ma wannan ijma'i ne, sannan kuma saba ma abin da alqur'ani, saba ma alqur'ani ne, saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Shi yasa kamar yadda muka ce ibnu asar na Umar ibn Abdul Aziz da yake cewa ma yasughuni anna sahaba lam yahtalifu li'annahum idza ijtama'u فأخذ رجل بقول غير كوف خالفه رجل فخالفه رجل كان ضالا. yake cewa baya sa ni farin ciki in ji an ce sahabbai basi sabani ba. yake cewa saboda sahabbai in suka yi ijma'i, to in aka samu wani ya riko da sabanin ijma'in su, to wannan mutum ya zama to bacacce ne, wanda sabama ijma'in sahabbai to bacacce ne hakanan wanda ya sa ma ijma'in da musulmai suka tabbata akan shi to shi ma wannan bacacce ne kaga wannan zai nuna maka kenan wajibi ne ga akan ruku da ijma'i malika cewa hakanan wa bisunnati hakanan sunnata nuna wajibi ruku da ijma'i malika cewa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tajtami ummati ala dalalati yake cewa al'umma ta bata haduwa akan bata sai manzon Allah kace alaikum bisawadil a'zam na lazamta muku kubi inda jama'a mai yawa ko jama'a mai girma as-sawad shine kamar al-kasara kamar jama'a mai yawa as-sawadul a'zam jama'a mai yawa ko kace duhu mai girma ana nihin shine jama'a dai mai yawa mai girma man farqal jama'ata duk wanda ya bar jama'a qadara shibrin daidai gulgudan dani daya faqad khala'a rabaqatal islam to ya hudda rigan musulunci min unqihi daga wuyanshi ko kace ya hudda igiyan musulunci daga wuyanshi wannan hadisi ne a malam ya ka hadisin amma kuma akwai jumloli wanda suke hadisi ne cikin juna na hoko la tajmi ummati ala dalalatin hadisi ne mai zaman kanshi hadisi ne wanda yake da yana da hanyoyi masu yawa duk da akwai manganu akan shi amma hadisi ne da ya tabbata sannan kuma da ya hadisi wanda suke goya mishi baya haka nan shi ma hadisin alaikum bisawadil azam yake cewa hukun hadisi yake cewa idan kuka saba akan wani abu to alaikum bisawadil azam shi ma dai hadisi ne wanda koda akwai manganu akan shi amma dai hadisi ne wanda balma Imam Albani ya inganta shi ko za a ce ko ya hasana shi a cikin takharijil kitabu sunna na Ibn Abi Asim ya rawaito hadisin da wani lafazi inna Allah ajara ummati an tajtami ala dalalatin wannan hadisin to Imam Albani ya inganta shi hadisin kuma man farq al-jama'a qadar shibrin hadisi na Abi Dharr a cikin sunan al-Imam Tirmidhi shi ma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahihu Tirmidhi ma'ana dai hadisin in ka dauka a jimlice gabaki daya hadisi ne wanda ya tabbata ta hanyar hanyoyin shi da kuma hanyar shawahid da yake da kuma akwai hadisai da suke goya mishi baya nuna cewa kamar Allah subhanahu wataala wannan al'umma tana da isma tana da kamar kariya ba za ta hadu akan wani abu da zaman tubata bane Allah subhanahu wataala shi da kanshi ya wanke wannan al'ummal ya nuna cewa kuma al'umma ce wanda aka zabe ta Allah kace kuntum khayra ummatin ukhriyat lin-nas ku ne zababbiya al'umma ko kun zamanto al'umma zababbiya wanda aka fitar da ku daga cikin mutane sanan Allah yake hodi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasalan haka muka sanya ku al'umma zababbiya to kaga wannan zabin da aka ma wannan al'umma shi zai nuna maka cewa abin da wannan al'umma ta yi ijma'i ta hada akan shi to wannan abin ba bata bane malika cewa wa iza tahaqqaqta wujubat tiba'il kitabi was sunnati wal ijma'i bima dhakarna malika ce idan ka tabbatas ka hakikance wajibucin bin qur'ani da sunna da ijma'i da abin da muka ambata maka to malika yake cewa fattabi'ha to kabi alqur'ani kabi sunna kabi ijma'i malaita sannan wazin a'malaka biha ka auna aikinka akan su ka lika ga duk aikin da zaka yi ya saba ma qur'ani ko ya saba ma sunna ko ya saba ma ijma'i ko kuma ya dace da su malaita sannan was'alil alimina biha sannan kuma ka tambayi masana ga alqur'ani ga hadisi ga sunna idan abi ya kace maka to ka tambayi malamai Allah ma yake fadi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu mai akhira yake cewa wayas'al ulama ya ringa tambayin malamai yake cewa wayaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ringa kuma koyi daga cikin malaman ga wanda suke bin sunnan manzo Allah shine shi ma anan dan fodi yace to ka ringa tambayin wanda suke da sani ga ilimi na alqur'ani da sunna da ijma'i malace fi kulli amalin diniyin aradtahu akan dukkan wani aiki na addini da kai niyyar ka yi shi mala yace ka tambaye hal huwa sunnatun fataf'aluhu shin wannan abun sunna ne ka aikata shi aw bid'atun fatatruku ko kuma dai bid'a ne ka bar shi mala yace ka ringa tambaya kaga an kuma kai dalibin ilimi ne ka karanta ka sani to ka huta mala yake cewa intaha bayanu haddul kitabi was sunnati wal ijma' mala yake cewa ya kare anan ya kare bayanin me ake nihi da alqur'ani da sunna da ijma'i da kuma dalilin wajibcin binsu malaita Allahumma wafiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka datar da mu da bin sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam bijahi indaka da matsayin manzanka da matsayin shi a wajenka wannan mun ce kamar dan fodi ne daga cikin wanda suke ganin cewa ya halitta ayi tawassuli da jahi ko da matsayi na annabawa a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce ko akwai mangami na malamai da yawa akwai daga cikin magabata wanda aka wuto wanda suke ganin hakan akwai kuma wanda suke ganin hakan bai dace ba saboda ba a rawaito sahabbai suna yin hakan ba to amma waɗanda suke ganin cewa ayi hakan ko ne da dalilin shi sannan ko ne akwai abin da suke da suka dogara akan shi kuma shi abin da malamai galibi suke hani akan irin wannan abubuwan saboda toshe wata kofa inda a ce za a iya tsaya akan jahin manzon Allah to ba wannan bane akwai hadisi tunda ya zo shi duk da hadisin ma yana da rauni hadisin makaho da ake kawo hujja da shi akwai da rauni a tare da shi to amma abin da ake ki shine idan aka tashi kuma za a je kan wani ma za a je abin zai zamanto kofa ce aka bude wanda ba a iya bare ta insha Allah yayi magani lokaci idan yayi kusa wannan lokaci to bari mu dan shiga wannan babi